Hedkwatar hukumar tsaron farin kaya a Najeriya wato DSS ta ce ta bankado wani shirin boye na haddasa mummunan yamutsi a wasu sassan Najeriya musamman ma dai a yankin arewa ta tsakiya. DSS ta ce su ake haddasa tarzoma irin na addini mai kuma kama da kabilanci da kuma za a yi amfani da shi wajen ingiza wani sabon rikicin irin na daukar fansa. Hukumar tsaron ta ce don cimma wannan manufa masu daukar nayin rikicin ta gano tuni sun yi taron sirri a ciki da wajen yankunan da aka tsara ta da rikicin har ma an nemi 'yan tashi biya da za a yi amfani da su wurin haddasa wannan yamutsi. DSS ta ce tana sane da wani shiri da aka kitsa wajen yin amfani da ɗalibai da malaman jami'a da a halin yanzu suke yajin aiki a ƙungiyoyin ƙwadago, fadararrun matasa da ma wasu muhimman ƙungiyoyi don ƙaddamar da wani mummunan bore da bijirewa gwamnati a kwatankwacin irin na zanga-zangar ƙin jinin zaluncin 'yan sanda wato 'NSAS da aka yi a baya da kuma ake son yin amfani da batun wahalar karancin man fetur da halin yanzu ake fama da shi a Najeriya a matsayin hujja. Bayan kuma gwamnati na iya kokarinta wurin shawo kan wannan al'amari, in ji DSS. Hukumar ta DSS ta ce tana kallon wannan a matsayin rashin kishin ƙasa kuma tunanin tana bin diddigin waɗanda ke da hannu wajen wannan tarzoma domin cimma wata bukata ta kashin kai. Ta kuma gargaɗi masu ruwa da tsaki a wannan shiri na ta da zo na tsaye da siwa kansu kiyamun laili, in ba haka ba to ku tabbaci hakika za su yaba wa aya zaki. DSS ta nemi 'yan Najeriya masu kishin ƙasa da su yi watsi da duk wani batun zanga-zanga kan karancin man fetur kuma tana tabbatar da cewar in tana aiki tare da sauran jami'an tsaro domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu sun fara tofa albarkacin bakin su kan wannan sanarwa ta hukumar ta DSS.
Yanayin da take fitar da irin wannan sanarwa ba tare da misali ta kama waɗanda take tuhuma ba na cewa sun yi, tunda ita gwamnati take da hakkin wannan abu kuma ta ce ta san ana yi. To shi yasa mu a matsayinmu na 'yan ƙasa abinda muke jira mu gani wanda kuma shine ingantacce a kama waɗanda suke yi din, na kama su sai a nuna mana cewa an kama wani kaza, an kama wani kaza, ga shirin da suke, ga shirin da muke da shi. Kotu su yi hukunci akan waɗanda ake tuhuma da irin waɗannan laifuka.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.